dakatar sojin Kamaru ta kira sojoji su harhaɗo a headquarter a babban birnin kasar Yaoundé da kafin babban aiki da za su yi. Babban harsun ma'aikatar tsaro, Lieutenant General Rene Clark Baker, ya ce a wannan shekarar 2019 Kamaru za ta yi yaƙi domin haɗin kan kasar da kuma tsare mutuncin iyakarta.
Notre dispositif est bien en place. Les acteurs de la crise dans l'extrême nord sont des Camerounais. Il y a aussi des étrangers.
Ya ce sun sake girke Dakarunsu a duk wurare da ake samun tarzoma, ya ce ‘yan Boko Haram da ke Najeriya tana kuma sake ɗaukar mayaka daga Kamaru, suna kuma kai hari a kan iyakar arewacin ƙasar, inji Maker. Ya ce a hali da ake ciki kuma, ‘yan aware masu fafutukar ɓalle yankin masu amfani da harshen Ingilishi su kuma suna ɗaukar mayaka domin tada hargitsi a cikin Kamaru. Ma'aikatar sojin Kamaru ta ce Boko Haram tana sake gudanar da ayyukanta a kan iyakarta da Najeriya a arewacin ƙasar. Ta ce an kai hare-hare su biyar a kan iyakar da kuma yankin tafkin Chadi a cikin wannan wata. An kashe mutane uku a mako da ya gabata a garin Fotokon da ke kan iyaka, yayin da rundunar ƙasar suka maida martani a kan halin Boko Haram. Mayaka 'yan aware kuma sun ƙara ƙaimi a yankunan masu amfani da harshen Ingilishi da suka hada da arewa maso yamma da arewa maso gabashin kasar. Sojin kasar ta ce an kashe 'yan tawaye 45 a makonni uku na farko wannan wata, su kuma 'yan aware sun ce su ne fa suke kashe sojojin. Ko da yake ba iya bada takamammen adadi ba, amma mazauna ƙauyuka sun tabbatar da fadar ta ƙara ta'azzara a cikin wannan lokacin. Wata 'yar shekaru 27 da haihuwa ta ce an kashe 'ya'yanta guda uku a cikin wata gagaruban fada a garin Boye da ke kudu maso yammacin kasar, kana ba ta san inda mijinta yake ba. Ta ce wata motar ɗaukar marasa lafiya ta ambulan mallakar wani cocin Katolika ita ce ta taimaka mata da wasu mata guda hudu ta arce da su daga inda sojojin Kamaru da mayakai an awarin ke ɓata kashi. Ana zargin 'yan awarin masu fafutukar ɓalle yankin masu amfani da harshen Ingilishi ta zama ƙasa mai cin gashin kanta da satar mutane da kuma kashe abokan gaba, kuma tana ƙoƙarin hana gwamnati gudanar da ayyuka a yankunan. Ministan tsaro Joseph Betty Asompo ya ce shugaba Paul Biya shi kuma ya bada umarni a jirgin runduna a kan iyakar gabashin Kamaru. Ya ce fadar da ake gwamzawa a jamhuriyar tsakiyar Afirka ya sa ana samun ƙarin miyagun ayyuka a wurin.
2019 will not be a bed of roses. We shall continue with the various operations in the far north, northwest.
Ya ce wannan shekarar 2019 ba shekara ce da za su yi bacci ba, ya ce za su ci gaba da ayyuka a arewa mai nisa da kuma yankunan arewa maso gabas da arewa maso yamma da kuma samun ta ayyuka na musamman a yankin Adamawa, inda kungiyoyin miyagu da ke wurin suka kware wurin yin garkuwa da mutane da kuma neman kuɗin fansa. Isaac Sama mai fashin baki ne a kan sha'anin siyasa a cibiyar zaman lafiya da cigaba ta Kamaru. Ya ce yayin da ya yi na'am da aniyar gwamnati na jibge sojoji domin yaƙi da 'yan ta'adda na ƙasashen ƙetare, ya kamata kuma gwamnatin ta koma kan teburin tattaunawa da 'yan awarin ƙasar. Sama ya ce fadar ta raba fararen hula da dama da muhallansu a kowane lokaci da sojojin suka kai wa 'yan tawayen hari.
We have practical situations of people who actually died, and then those who are in the bushes are also in.
Ya ce akwai wasu yanayi da ake samu, mutane sun mutu, kuma waɗanda suke cikin jeji suna fama da mawuyacin hali, ba su samu komai da za su yi rayuwa da shi. Kamaru ta ce sama da mutane 1,200 ne aka kashe su a tun lokacin da rikicin 'yan awarin ya ɓarke a shekarar 2016, tana wasu 250 suka rasa muhallansu.